So I've started my race right from the Nigerian Prince Academy, and up to this point, I'm still on the race.
Na fara ta da jirgin tun ina makarantar horar da hafsoshin soja wato NDA, kuma abin da nake yi kenan har yanzu. Har sai na gama da wannan aiki na gidan soja. Abinda nake so in ce shine ba za ka daina bada kokari ba a irin wannan gwagwarmaya. Wani lokaci mutane sukan sare yayin da suke kan azumar yin wani abu. Amma abin da mai farantawa ayi ta bada kokari har sai haka ta cimma ruwa.
So if you want to do your best, keep on doing your best. Your best is not done until you are completely done. So I'll just say keep on doing your best.
Marigaya Flying Officer Tolulope Oluwatoyin Sara Arotile, mace ta farko da ta fara tuka jirgin sama a Najeriya kenan, wacce ta rasu jiya a birnin Kaduna. Tuni dai shugaba Muhammadu Buhari ya miƙa sakonta aziya, kamar yadda kakaki a fadar Aso Rock Malam Garba Shehu ke shaida min.
Ita ce mace ta farko da Allah ya zata kwazo da hazaka da ta fara koyon tukin jirgi, ba wai jirgi na abin da ma'a jirgin sama na yaƙi, kuma saba da gagarumar gudunmawa musamman wajen yaƙi da 'yan ta'adda da masu kisan gilla a jihohi kamar jihohin da suke kamar Niger, Benue, Kaduna, Plateau, Nasarawa din. Wannan sai dai mai fatan wannan rashi da aka yi Allah ya bada hakuri ga ƴan uwan nata da kuma al'ummar Najeriya gabaki daya. An yi gagarumin rashi kare da gaske. Kuma shugaba Buhari yana jajanta ma ƴan uwanta da al'ummar Najeriya gabaki daya kuma mai rashi da.
Wannan rashi dai ya girgiza baki ɗayan sojojin Najeriya. Eya Komodo Ibikunle Daramola shine daraktan labaru na rundunar sojojin saman Najeriya. Cikin hawaye da jimami yake min wannan bayani.
All of us in the Nigerian Air Force are mourning. We're in a state of shock.
Dukkaninmu a rundunar sojan saman Najeriya muna cikin halin juyayi, mun girgiza da abin da ya faru. Shugabanmu Air Marshal Sadiq Baba Abubakar da mu sauran jami'an sojojin saman Najeriya baki daya muna cikin halin damuwa, domin muna girmama marigaya Flying Officer Tolulope Arotile saboda irin gagarumin nasara da ta cimma a ɗan ƙanƙanin lokaci na zamanta sojar sama. Ita ce mace ta farko sojan saman jirgin yaƙi a Najeriya. Bara-baran nan aka yayata a cikin watan Oktoba. Ta taka rawar gani a yakin da ake yi da 'yan bindiga daɗi a jihohin Niger, Kaduna, Birnin Gwari da ma shiyar Arewa maso yammacin Najeriya da ma Najeriya ta tsakiya. Arotile ta nuna cewar irin nasarar da mutum ka iya samu bai da adadi. Hazika ce, jaruma ce, kuma jajirtacciya. Abin bakin ciki wanda dan ajinsu ne da suka yi karatu tare da ya ganta sai yayo baya da mota cikin ɗauki da zumuɗi don su gaisa. Bisa kuskure ya kadaita da mota ta yi ta zubar da jini har Allah ya karɓi a barsa. Najeriya sojojin sama da iyalanta duk aka yi wa wannan babban rashi.
Nigerian nation, the Nigerian Air Force and their Rotimi family have lost a rare.
Sorry sir.
Marigaya Flying Officer Tolulope Arotile, wacce 'yar asalin karamar hukumar Ijamu ce da ke jihar Kogi, an haife ta a birnin Kaduna a shekarar 1995. Ta halarci makarantar primary da secondary na yaran sojojin sama da ke Kaduna, sannan ta garzaya makarantar horar da hafsoshin sojin Najeriya wato NDA da ke birnin Kaduna, inda ta kammala a shekarar ta 2017. Bara ne kuma aka kaddamar da ita a matsayin mace ta farko mai sarrafa jirgin yaƙi a Najeriya, bayan da ta kammala samun wani horon kwarewa na musamman a kasashen Afrika ta Kudu da Italiya.
So I've started my race right from the Nigerian Prince Academy, and up to this point I'm still on the race until I'm done with the service. So that's my motivation part to finish the race.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.